A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakuncin Sadiq Salihu Abubakar wanda aka fi sani da Buzo dan Fillo. Ya ce babban abin da ya fi ci masa tuwa ƙwarya bai wuce yadda al'umma ke kin karban sabon abu da ya shigo musu ba musamman ma a fagen waka.
Na fara waka na ganin tun 1998 lokacin I was still in secondary school. Kuma kafin lokacin ma sai ina karami dai sosai gaskiya ina da interest sosai akan waka.
Me yayi motivating ɗinka?
Eh to gaskiya abin da yake motivating dina expression saboda waka wata hanya ce wacce mutum zai iya bayyana abin da ke ransa. So ina karamin yaro gaskiya ni mutum ne mai kunya wani lokacin bana iya bayyana kaina musamman a aji. To sai zama ne cewa kaman waka ya zama wata hanya wacce zan zauna ni kaɗai in rubuta wani abin da ke damuna na waka akai. Wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na fara sha'awar waka gaskiya.
To kana nufin ka ce mana waka tana iya bayyana abin da ke cikin zuciyarka?
Sosai. Waka tana passing message, shi yasa take da darajar da misali ba wani abin da za a yanzu a duniya ba tare da an yi zuwa waka ba. Saboda akwai commercials, kamfanunuka suna employing mawaka su mustallan brands ɗinsu da services ɗinsu da sauransu. So waka wata aba ce wacce take tana isar da saƙo cikin sauƙi ko yara ne ake so a koya musu karatu. You know da waka ake amfani.
To ina ka samu suna Buzo?
Buzo sunan da na samu gaskiya kusan mutum biyu ne suka samu wannan sunan. Akwai wani aboki na Usman Ahmad Rufai, Allah ya mishi rasuwa, tare muka taso tun muna ƙanana. A lokacin muna buga games sosai, video games. So akwai wani game da muke bugawa sunan shi Toy Story, akwai wani character a cikin game sunan shi Buzz, B-U-Z-Z. To sai yake cewa sai yake kirana da Buzz, yake ce mun Buzz. To daga nan kuma daga nan dai aka fara kirana da wannan sunan Buzz da ake ce mun. Daga baya kuma sai na fara karatu lokacin a UK, akwai yarinya a Thailand, muna remedials a lokacin. To kasancewar irin foreigner ce ita, kowa irin kamun baya so irin da kawai she's lonely ko da yaushe ita kadai ce ba ta da friends haka da sauransu. To ni ne lokacin na fara zuwa lokacin muna lab haka, muna chemistry, lokacin na je haka na fara mata magana, na fara assistant ɗinta a wasu abubuwa haka. To sai ta fara samun sunan nickname ɗin Buzo. Da yaransu kaman Buzo yana nufin kaman wani wanda Allah ya turo makashi dan ya taimake ka akan abubuwanka. So daga baya kuma kasancewar tunani ba Fulatani ne, ina so sunan na dan samu identity na Charlie background ina, sai ne adin ɗin ɗan Fillo a cikin sunan. Banda waka ina abin da ya shafi film dubbing haka, kaman fasara ne haka na films fina-finai na kasar waje zuwa yaren Hausa. Ina yin wannan, sannan ina yin abin da ya shafi irin su, ina yin kiɗa, ina yin kuma abin da ya shafi video directing haka na waƙoƙi da sauransu haka dai.
To idan aka ce Buzo ɗan Fillo, sai wace waƙa ko me sauraron
rubutun da kake? Kashi Buzo ɗan Fillo, akwai wata waƙa ta sunanta Buzo ɗan Fillo ne. Sunan waƙar kenan, Buzo ɗan Fillo ne. Buzo ɗan Fillo ne, gaye mai halin barde, matsa daga nan bai san raini, soja mai daidaita saiti, aha, na faso gari babu sauran wasa, a hanye domin in taka tawarawar. So ba na so dai na tsawaita.
To yanzu da ka dawo, da wacce ka dawo?
Yanzu na dawo da waƙoƙi dai wanda kusan guda biyu ne zuwa uku wanda a yanzu yawanci aka san da ita. Akwai wata mai suna Falsafa, kawai dai na yi ne kawai gaskiya. Waka ce dai kawai ta soyayya, yanayin kin san wani lokacin kawai ba wai ko kana yin waka akan abin da kai ya shafe ka bane.
Da farko ina mai tarayya, da tsantsan farin ciki tawa, kamar zautacce sai dariya nake sarauniya. Naji kin yo min kira, gani ya hasken wata, falsafar tuna nina.
To ina zancen ƙalubale?
Ƙalubalen na fuskanta shine kamar rashin fahimta, saboda muna cikin wani environment wanda mutane suna duk wani bakon abu da ya zo gaskiya zaka ga kafin a karbe shi abu ne wanda sai an dan fuskanci mawuyacin hali. So yana ɗaya daga cikin ƙalubale da muke fuskanta, na ɗaya kenan. Na biyu kuma muna fuskantan kaman ƙalubale na wani lokacin zaka taso kana so kai wani aiki da ya danganci ko video ko wani abu. Akwai mutane wanda zaka buƙaci, ba abu ne wanda mutum ɗaya yake ba, mutane da yawa suna, zaka buƙaci wanda zai ma kaza wanda zai ma kaza to duka za ka ga mutane babu wanda suka iya ayyukan nan da yawa anan akwai wannan kalubalen wasu abubuwan sai ka je Kaduna sai ka je Jos wasu abubuwan ma dole sai ka dangana da Lagos to wannan shi ma kalubale ne
kamar kullum muna nan dauke da tsiyan mu
Dandalin VOA tashar radio ce ta matasan mu Dandalin VOA tashar radio ce ta matasan mu ka kama dandalin VOA a wayarka
to madalla dan fillo baraka bashir murya amurka daga Kano a Nigeria